بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيهلية طالب العلم نا إشران لأكوني الفصل الرابع يوا فصلنا هدو يوا أدب الزمالة أدبينا لدبينا أبو تكا الزميل معنا أبوكي الزمالة يتكما أبو تكا رنكانت لدبينا إشران لأكو يأتي إهزار قرين سو ككياي كبوزي ممونا أبوكي كما أن الإرقو دساس كما يدى abinnan kamar yadda ita jijiya tana da dahi fa inna adabu su'i da sas to shi ma mugun ladabi mugu da adabu su mummunan ladabi shi ma da sas ne shi ma guba ce in aka samu wani wanda ya kasance mai mummunar dabi'a mai mummunar hali ne shi dai in ya shiga sai ya bata diyawa saboda kamar guba ce kamar yadda mai ta'alimi mun gani ya kace ka jamru yuda ufir ramadi fa yuhmad kamar garwashi ne a dora shi cikin toka sai dai ya bata ta yace izu dabi'a na kara saboda dabi'a daukan ta aiki dabi'a daukar ta aiki wadiba'u sarraqa kuma dabi'a abin sata ce ba tare da ka sani ba dabi'a wani zai ka sata an kuna zama tare da shi wannasu ka asrabil qada mutane kamar kawalwal ne yace ta abin nan ta tsuntsun da ake ce ma alqada wani tsuntsu ne karami wanda yana tahiya kawahun shi tare yake cira tare da shi majbuluna ala tashbihi ba'dahum bi ba'd an halice su akan suna bangaren suna kama da bangare duk wanda ya zama da wani to zai ka gani yana kokarin koyon ba tare da ya sani ba zai ga yana doka masa halaye na wannan mutum fa hazar mu'asharatu man kana kazalika ka kiyaye mu'amala da wanda ya kasance halin shi haka ne fa innahu al'adab wannan halaka ce waddafu ashalu min ar-rafa'i riga kai ya hi magani kenan tun kayan harko karin maganin laraba kamar da muke cewa riga kai ya hi magani to da larabci ana ce mishi addafu ashalu min ar-rafa'i wa alaihi kenan tun kude cuta ya hi sauki gami da a dauke ta kahin ta zo kai fa mutun kude ta ya hi maka da ce he ta zo kai ta neman sauke ta wa alaihi to an akan wannan fatakhayyal li zamala wa sadaqa kai kokarin ka zabu wanda kai abuta da zaman tare da shi man yunuka ala matalabuka wanda zai taimaka maka ga abun neman ka kana neman ilimi to ka samu aboki mai himma mai kwazo wanda ya yi ka kokari ma zai kama maka akan neman ilimin ka wai qarribuka ila rabbika kusantar da kai zuwa ga ubangijin kai wafiqa ala sharifi gardika ya dace da kai akan kyakkyawa mai daraja abun neman ka makasirka da manhaka mai kyau in ka zo da mummunan manha to ya kasance ya galgade ka wa khusta qasimu sadiqi fi adqil ma'ayir yace ka dauki rarrabewa kasho kaso na abu kai cikin mafi dakikancin mafi tantancewa abun awo na farko sadiqu manfa akwai aboki na amfani na biyu akwai sadiqu lazza sadiqi aboki na jin dadi na uku sadiqu fadila aboki na abun nan na farala fal awwalani munqadiyani bunki ayi mujibu ma guda biyan na farko kenan sadiqu manfa da sadiqu lazza masu yankewa ne da yankewar abun da yake wajabtawa al-manfa'a fil awwal abun amfani na farko wallazza fi sani da najin dadi na biyu kenan su wannan na farkon matukar kasancewa wannan abu kan da sadiqu manfa'a ne sadiqu lazza daga wannan abubuwan sun kauce to ka rubu da shi yana tare da kai ne saboda amfanin shi yana abuta da kai ne saboda jin dadin shi daga wannan abubuwan bi sun yanke to ka ya dauke kawa babu shi wa amma salisu amma na ukun fata'awilu alai shi wannan kame da lamarin ka a gare shi wa huwa allazi ba'isu sadaqatihi shi wannan shine yana abin da ke zaburar da abutashi tubadul itiqad fi rusukhil fada'il tana kokarin sauye cikin kudurcewa a zuci wajen tabbatuwar farala lada kullum minhuma a wajen kowanne daga cikin su abin da ke wajen shi na farala ka samu shi ma ya samu abin da ke wajen ka na farala wa sadiqul fadila aboki na amfana farala haza amalatun sa'aba abu ne mai wahala aboki hizzul husulu alaiha samun shi yana da wahala wanda zai kasance sadiqi ne aboki ne na farala mai zuciya ɗaya wanda dan amfanin junanku da kai da shi dan farala kuke ba dan wani abin duniya ko dan amfani ko dan wata ribar ka ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك daga cikin magana mai tsada ta Hisham bin Abdul Malik wanda ya rasu shekara ta 125 hijriya yake cewa a cikin littafin al-Uzla na al-Imam al-Khattabi yace ma baqiya wannan kai tabaqatun nasabi yace ma baqiya millat zati dunya shay'un illa afun arfa umunat at-tahaffuz bayni wa at-tahaffuz bayni wa bainahu yace babu abin da yayi saura a cikin jin dadin duniya ko daya sai dan uwa wanda arfa umuna yafi daukakar wahala shine at-tahaffuz bayni wa bainahu kiyayewa juna tsakani na da shi wanda zakai aboki ya kiyaye maka mutuncin kai kare maka mutuncin ka daga waje hazzuci shi yake da wahala wa min latif ma yuqailu qawlu ba'aluna daga cikin mafi dadin abin da ake kayyade magana su al-uzlatu min ghairi aynil ilmi zalla uzla ba tare da ainin neman ilimi ba wannan tuntube ne kuskure ne mutum ya kasance in mutum dan neman ilimin shi ne dan karatun shi dan muzakara shi dan alherin karatun qur'ani shi kaurace ma jama'a to wannan alkhairi ne amma ba dan wannan bai kaurace ma jama'a to wannan tuntube ne kuskure ne wa min ghairi zayi zuhudi illa kuma ba tare da gamin zayi ba ta zuhudu illa ce kaurace ma mutane saboda kauce ma sharrin mutane amma kuma gashi da rishin gudun duniya babu zuhudu babu santsani yayin wannan ya kasance dalibin ilimi ya kula da samun aboki nagari sai adabu talibi fi hayatihi al-ilmiya kibarul himma fil ilmi ya samu kyakkyawa babbar himma a cikin neman ilimi min sajali islamina daga cikin dabi'a ta musulunci at-tahallibi kibarul himma yin ado da yin kawa da babbar himma markazu salibu mujin fi shakhsika ya kasance matattara ce ta abin nan ta tubewa wal mujibu fi shakhsika kuma abin da ke wajabtarwa cikin gangajikinka war raqibu ala jawarihika kuma abin da ke kiyayewa akan gabbanka menene shine kibarul himma babbar himma yajribalaka bi iznillah khairan ghayra majzuz zai jayo maka in kana da babbar himma zai ta jayo maka alkhairi wanda bai yankewa har abada litarqa ila darajatil kamal dan ka hau zuwa ga daraja ta kamala fayujzi fi urukika fayujri sai ya rika gudu ya rika gudana fi urukika a cikin jijiyarka dan mushahama jini wanda yake na daukaka warakadu kuma da zabura fi maidanil ilmi wal amali cikin hwage na ilmi da aiki matukar kana da himma to zaka samu wannan fala yaraka nasu waqifan illa ala abwabil fada'il mutane in kana da babbar himma wannan da aka ambata ba zasu ganka ba kana tsaye sai akan kofa ta farala abu na karamci na mutunci ba na sharri ba wala basidan yadaika illa li muhimmatul umur ba zaka meka hannunka ba sai cikin abu mai muhimmanci ba na banza ba wattahalli biha yin qawa da ita yin ado da ita yasalabu minka safasiful a'mal zai warware maka gurace gurace na banza wala a'mal la ayyuka duk wani aiki na banza da guri na banza an kasa fanta da himma kyakkyawa zai zama zuciya ka ta kubuta daga gare shi waye tasu minka shajaratuz zulli kuma zai cire maka ya tumbuke maka itace kaskanci wal hawan da wulakanci wa tamalluku da hadanci wal mudahana da yin mudahana mudahana shine kai yurkayin wani abu dan saboda neman kushiriya da wani fa kabirul himma shi wanda yake mai babbar himma sabitul ja'ash mai tabbatattar zuciya ne la turhibuhu al mawaqif duk wani mawqifi duk wata matsaya bata tsoratar da shi wa faqidu hadu wanda bayyana ita kuma jabbanun ridid ya kasance raggo ne mai tsananin ragwanci tugulu famahul fahama mai fahimta ya rihe bakinta ma'ana babu zancen fahimta a cikin bakin shi matukar bayyana babbar himma da kwazo wala tagalat fatakhalid bayna kibaril himma wal kibar amma kada kai kuskure kai kokarin cakudewa tsakanin babbar himma da kuma girman kai kada ya zama wannan ya sa maka girman kai fa inna bainahuma min al-farq kama baina as-sama'i zatir raja'i wal ardi zatis sada bambanci tsakanin su ya kai bambancin tsakanin sama ma'abuciyar maido da ruwa da kuma kasa ma'abuciyar tsagewa tsuro ya fito da girman kai da babbar himma ba wannan tsakanin su wala tagalace kibarul himma hilyatun warasatul anbiya babbar himma da kwazo wannan ado ne wanda yake gado ne na annabawa amma shi kuma wal kibaru shi ko girman kai da'ul marda cuta ce ta marasa lahiya bi illatul shababir al bu'asa ta illa na masu tsaurin kai wanda suke mutanen banza yace fa ya dalibul ilmi ya kai mai neman ilimi ursumli ne suka kibarul himma kazana ma zuciyarka babbar himma da kwazo nagari wala tanfalit minu kada ya kubuce maka wa kada au ma asharu ilayhi shari'a ta yi nuni zuwa ga wannan fi fiqhiyatin talabisa ya tuka cikin ilmin mukana fiqhu da za su cakuda da rayuwarka li takuna da'iman alayq zata min nitinama ya dan ya zamana har kullun har abada kana fadaki akan ribata wa min ha daga ciki ibahatu taymum lil mukallaf inda faqad al ma an halitta taimama ga mukallafi lokacin da ya rasa ruwa kaga ba a ce ba kai kwance ya zamana sallah ta wuce wa adami ilzam bi qabul hibati saman al wudu'i lil wudu kuma an lazumta maka cewa kada ka amshi an baka kyautar kudin arwalla ruwan arwalla dan saboda arwalla yana cikin littattafan fiqh wa ta muktasar akwai shi cewa las yace la samanuhu inji mai muktasar banda kudin lokacin da kaje ka rasa ruwa ka rasa abin da zaka yi ruwa ba a ce maka ba ka ibara kace da Allah bani LB in sai ruwan arwalla a kaje kai taimama matuka ko ka san cewa wanda zaka tambaya yahi karhin LB to an hana maka kaje ka roko kace da Allah taimako mun da LB in yi arwalla a kaje kai taimama lima fi matukar baka da ruwan kuma baka da hanyar shi sai wannan lima fi zalika min al-minla allati tunalu min al-himma manala ba dan komai ba saboda yin baiwa wanda ba a samun ta a wajen mai himma kada kaskantar da kanka wala haza faqistu akan wannan zakai kiyasi shari'a ta taushe maka duwa ta kafa ta kaskanci ka siffanta da kyakkyawar himma na 22 annahama fi dalabi babbar himma da kokari cikin neman ilimi niyya a cikin ilimi idza alimtal kalimal mansuba ila al khalifa ar-rashid idan ka san wannan kalmar da ake nasaba ta zuwa ga khalifa shiryayye ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace qimatu kullu mar'in bima ma yuhsinu qimar kowane mutum daraja kowane mutum shine abin da ya kware kowa ya kasance a cikin abin da kake in ilimi ne in sana'a ce to a fannin kai zamana ka kware a cikin shi wannan shine daraja ka da mutuncinka kai zamana a rika cewa wani mai kaza mai aikin kaza kuma baka kware akan abin da ake nasaba maka ba kuma kadikila hakika ana cewa laysa kalimatun akhassu ala talabi al-ilmi minha babu wata kalmar da tahi akhazzu tahi zabura su tahi ke banta gami da neman ilimi kamar wannan kalma fa hazar garadul qa'il ka kiyayi kuskuren mai fada ke cewa matar kar awwalul akhir ai na harko ba su bar komi ga na baya ba wannan kalma ce wadda ragwagi suke fadinta cewa mu mai zamu nema na ilimi malaman ga su cike da gari kai mai zaka iya kawo wannan ba zaka yi ba wannan kalmar kuskure ce he ka tashi ka nemi ilimin ka yi ka kawo har wani abin da wasu ma ba su kawo ba wa sawabuhu kalma tadda tadda ce a jishi kam tarakal awwal lil akhir nawa nawa ne na harko suka bar abin da na baya he da na baya yazo ya kawo shi yace to fa alayka bil isbisar min mirasin nabi ina horanka kai kokarin yawaitawa daga gadan annabi sallallahu alaihi wasallam wa bazil alwusu fi dalabi ka bada kokarin ka cikin neman ilimi wa tahsili da samun ilimi wata daƙiƙa da kuma komi ka be shi dalla dalla wa mahama balagta fil ilmi duk inda ka kai matsayin cikin ilimi fatazakar ka riga tana cewa kam tarakal awwal lil akhir nawa nawa mutanen harko suka bar ma yan baya abubuwa da dama wanda ke suka zo suka yi cikin ilimi kuma kowa san wannan mu'asirun suna da nasu juhudi a cikin kowane fanni fi tarjamatu ahmad ibn abd al jalil min tarikh bagdad lil khadib a cikin littafin tarikh bagdad na al-imam al-khadib zikirun fi kasi zikirun min kasirati lahu ya ambata cikin wata kasira shi yake cewa la yakunu sariyu misl ad-dani la wala zuzaka misl al-gabi qimatul mar qimatu kullu ma hasanul mar'u qada'un min al-imam ali yace la yakunu sariyu mai tahiyyar dare bai kasancewa bai zawwa dai misl ad-dani kamar kaskantacce la ba haka bane wala zuzaka haka nan ma abucin kaifin hankali ba zai zo dai misalul gabi kamar wawa wanda bai fahimta komai qimatul mar'i yace qima ta mutum kullama ahsanul mar'u duk abinda mutum ya kyautata shine qima shi kada an min al imam ali wannan hukunci ne daga imam ali ibn abi talib kamar yadda mun gani can ga yace yake cewa qimatu kullu mar'in ma yuhsinu shine kalmar ce da asarkin na ali ibn abi talib ya faɗa cikin waken shi nan ina ga zan mutakaita yayi ko